الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 26 ga watan Juma'a al-Akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma uku ga watan uku shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da 'yan tambayoyi guda uku tambaya ta farko shine dan uwa ke son karin bayani game da sujada qabli da ba'di to ita sujada qabli da ba'di gaba ɗayan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya shar'anta mana su domin cike gibin abin da ya tawaya wato game da sallolinmu lalle ita sujada qabli da ba'di suna kasancewa a sababin ƙari a cikin sallah ko ragi ko kuma lokacin da mutum yayi kokwanto a cikin sallar shi ko kuma salam cewa kafin cikar sallah kenan waɗannan wurare guda hudu gaba ɗaya ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya shafi misali ragi sallah mai zama biyu idan mutum ya manta zama na farko sai da ya miƙe ya shiga raka'a ta uku sai ya tuna cewa bai zauna ba to anan ba maganar ya dawo sai ya ci gaba da sallah a ƙarshe idan ya gama tahiyya ya gama salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk addu'o'in da aka shar'anta waɗanda ake yin su a ƙarshen tahiyya a ƙarshen sallah kafin ya salamci a lokacin nan sai ya yi kabbara ya maida goshinsa ƙasa ya yi sujada guda biyu sannan ya salamci ita ce ake kira wannan sujada qabli kenan domin ta kasance ne gabanin salamcewa wannan sujada qabli da yi ta cike masa gibin abin da ya tawaya wannan zama na farko da bai yi ba kamar yanda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a raka'a ta biyu maimakon ya zauna sai manzon Allah ya manta bai zauna ba sai ya miƙe raka'a ta uku da ya kawo ta uku ya kawo ta hudu a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sujada qabli wanda wannan dalili ne wanda yake nuna duk wanda ya bar zama na farko ga sallah wadda take mai zama biyu to ya tabbata cewa akwai sujada qabli a kansa kenan anan in ya riga ya ciru ya rabu da ƙasa kenan ya kulla raka'a ya je raka'a ta uku to ba maganar ya dawo ci gaba da sallah zai yi a ƙarshe sai ya sujada qabli to kamar yanda malamai kuma suke bayani, in har ya kasance gwiwoyinsa da hannuwansa sun rabu da ƙasa, sai ya tuna ashe wugun da ya dace ya zauna ne, to kuma bai zauna ba sai ya dawo ya zauna. To wannan kuma a ƙarshen sallah abinda zai yi sujada ba'adi, saboda wannan tashi da ya rabu da ƙasa wannan matsayin ƙari ne, kenan abinda zai cike wannan gibi shine kenan yin sujada ba'adi. Sannan hali wanda yake na biyu, lokacin da mutum ya yi ƙari a cikin sallah, misali sallah mai raka'a hudu, da aka yi raka'a hudu maimakon ka zauna ka yi tahiyya sai ka tashi ka kawo ta biyar, kaga ta biyar kin nan ƙari ne. To anan iya abin da yake kanka bayan ka salamci za ka yi sujada biyu, su ne ake kira su wannan sujada ba'adi kenan, a sababin wannan ƙari da ka yi. To shine malamai suka yi bayanin cewa misali a raka'a ta biyu ka zauna, da ka kawo ta uku sai ka manta hannu sai ka zauna, kaga wannan zama da kai ba mahallin zama bane, ƙari ne kai. Ko kuma a raka'a ta farko misali sai kai ka zauna kai tahiyya, ka zauna ka fara tahiyya aka tunatar da kai cewa ka zauna, to wannan zama da kai ƙari ne, domin ba gun zama bane ba. A raka'a ta biyu ne ake zama, ko kuma a ta uku ka manta ka zauna ga sallah wadda take mai raka'a hudu, kenan anan ƙari ne kai, me zaka yi sujada ba adi zaka yi. Wuri na uku shine idan mutum ya salamce kafin cikar sallah, duk wanda ya salamce kafin cikar sallah to ya tabbata cewa akwai sujada a kansa. Sujadar da take kansa wato ita ce sujada ba'adi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci ɗaya daga cikin sallolin yamma, az-zuhr ko la'asar, tare da cewa wata riwaya ta tabbatar da cewa sallar la'asar ce. Da aka yi raka'a biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zauna ya yi tahiyya sai ya salamci, da ya salamce sai ya koma gefen masallaci ya yi kishin giɗe a kan kututturen icce na dabino. Wani sahabi, har ma waɗanda suke masu gaggawa sun fita daga cikin masallaci, wani sahabi ana kiran shi da Zulyadai, sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya Rasulallah, a kusiratis salatu am nasit, yace ya manzon Allah tambaya nake, shin sallar ce aka rage ko kuma mantawa kai? Manzon Allah yace masa, ma kusiratis salatu wa ma nasitu, ba a rage sallah ba kuma ni ban manta ba. Zuwa jimawa manzon Allah sai ya tambayi wasu daga cikin sahabbansa, yace shin abinda Zulyadaini ya faɗa haka ne cewa raka'a biyu ne? Suka tabbatar ma manzon Allah suka ce, kwarai ya Rasulullahi, raka'a biyu kai. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi sai ya dawo mahallinsa na limami, ya fuskanci alƙibla, jama'a suka yi sahu a bayan shi, ya yi kabbara ta harama, ya zo da raka'o'i biyu da suka rage. Lokacin da ya salamce sai ya duka ya yi sujada guda biyu, ita ce sujada ba'adi. Bayan ya gama sai manzon Allah yake cewa da su, innama ana basharun an sa kamatan saul fa iza nasitu fa zakkiruni, manzon Allah yace ku san da cewa ni dai dan adam ne, ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa. Manzon Allah yace inna manta ku tunatar da ni. To a taƙaice wannan hadisi yana nuna mana duk wanda ya salamce kafin cikar sallah to zai tashi ya zo da abin da ya rage masa, sannan a ƙarshe kuma ya yi sujada ba'adi. Sannan mahalli na hudu shi wanda ya tabbata a cikin sunna na lokacin da mutum kokonto ya kama shi a cikin sallah, sai ka ringa kokonton shin a raka'a ta biyu ce nake ko kuma a raka'a ta uku. To anan sai ka ɗauka kan cewa a ta biyu kake, saboda ta biyun kana da yaƙini. An gane ko? Lokacin da kake kokonton a raka'a ta biyu ne nake ko a ta uku, kuma ba tare da karin ja yadda wani bangare na kokontan naka, to a lokacin nan sai ka dauke ta a matsayin ta biyu kake kenan, sai ka zauna kai tahiya. Idan ka zo da abin da ya rage maka, misali in sallah ta magarba ce ka zo da wannan daya, in kuma isha ce ko azhar ko la'asar ka zo da wannan biyu, bayan ka salamce sai ka yi sujada qabli, sujada ba'di kenan. In har kasancewar sallah ta cika, an gane ku, to wannan sujada ba'di da kai ta zamanto kaskanta shaydani ne, domin an umarce shi da yin sujada yaki, shine kenan ta zamanto kenan turmuza hancin shaydani ne da kasa da kaskanta shi. In kuma ya kasance sallah bata cika ba, kenan wannan sujada da kai ta zamanto kenan ita ce cike gurbin abin da wannan abin da ya tawaya kenan. Dan haka a takaice kenan, duk lokacin da mutum ya samu kokonto a ta biyu nake, a ta farko nake ko a ta uku nake, a raka'a ta farko nake ko a ta biyu nake, ba tare da rinja yadda wani bangare, to sai ka dauki cewa a matsayin ta farkon kake. In kana kokontan a ta biyu nake ko a ta uku nake, to sai ka dauka a matsayin ta biyu kake. Kana kokontan a raka'a ta uku nake ko kuma ta hudu nake, sai ka dauke ta a matsayin ta uku, sai ka zo da waccan kenan. In kuma ya kasance kenan sallah ta cika kenan ita, an gane, in ya kasance kenan kari ne kai, ita wannan sujada da kai kenan ta zame ma waccan yalguwa, ta zame ma waccan yalguwa. In kuma sallah ta cika kenan wannan sujada da kai ta zamanto kaskanta shaydani ne. To dan haka waɗannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar malamai sun yi bayani, sun bi diddigin wato karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka fahimci akwai wasu sunnoni waɗanda suke masu ƙarfi, wanda a sababin barinsu akan yi sujada qabli ko ba'di. Kamar yadda malaman malikiya suka zano sunnoni guda takwas, suka ce waɗannan sunnoni ne masu ƙarfi, a sababin barinsu akan yi sujada qabli ko ba'di. Shine suke faɗa sinani, shinani, kaza jimani, ta'ani addu sunanis samani, sinani ne suke nihi da sinani, sin guda biyu kenan, shine asirru was suratu, inda ake koye karatu idan ka manta ka bayyana. Suka ce anan kenan kayi kare, don haka suka ce anan sai ka yi sujada ba'di, duk wanda ya bayyanar da karatu a inda ake koyewa, suka ce to na kanshi sujada ba'di, saboda koye karatu sunna ce mai karfi daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin babu inda ake koye karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin karatu a bayyane. Don haka suka fahimci cewa wannan sunna ce mai karfi, domin manzon Allah ya nace akan ta yau da gobe, duk inda ake koye karatu to manzon Allah koyewa yake, baya bayyanarwa, sai dai aya ɗaya zuwa aya biyu wani lokaci yakan bayyanarwa a fuska wadda take ta karantarwa, domin jama'a su fahimci gwalgwadon abin da ake karantawa na karatu a cikin sallah. To haka sin biyu na biyu shine suka ce sura, karanta sura ko abin da yake tsayawa matsayinta, misali raka'a ta farko da raka'a ta biyu bayan Fatiha akan karanta sura ko wani abu na Alkur'ani. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nace a rayuwarsa gaba daya, a dukkan waɗannan salloli wanda ake karanta wani abu na Alkur'ani bayan Fatiha, babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba yin sallah bayan Fatiha a raka'a ta farko ko a raka'a ta biyu ba tare da ya karanta wata sura ko wani abu wanda yake na Alkur'ani. Don haka suka ce wannan ita ma sunna ce mai karfi, duk wanda ya bar karatun sura a raka'a ta farko ko a raka'a ta biyu, suka ce to akwai sujada a kan shi, me zai yi sujada qabli zai yi, domin ya tauye wannan sunna mai karfi. Sannan sai suka ce shina ne, shinun guda biyu, ko ka ce shin mai ruwa guda biyu kenan. At-tashahhudul awwal was-sani, tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu. Idan mutum yayi zama na farko haka kawai ya zauna, bayan ya zauna ya tashi ya miƙe, to anan ya bar sunna mai karfi shine yin tahiyya. Yin tahiyya sunna ce mai karfi. Haka a zama na karshe idan mutum ya zauna ba tare da yayi tahiyya ba, ya salamce suka ce to ya bar sunna mai karfi sai yayi sujada. Suka ce ita ma sunna ce mai karfi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba zama ba a inda ake zama ba tare da yayi tahiyya ba. Tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa yin tahiyyar ma wajibi ce. Sannan sai suka ce kaza jimani, suka ce jim guda biyu. Jim na farko suka ce shine al-jaharu, wato bayyanar da karatu. Duk inda ake bayyanar da karatu idan mutum ya manta yayi a koye, suka ce to sai yayi sujada qabli. An gane ko? Domin ya tauye wani abu wanda yake na sunna mai karfi. Domin duk inda ake bayyanar da karatu a sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba koyewa ba. Dan haka suka fahimci cewa sunna ce mai karfi, idan mutum ya barta suka ce sai yayi sujada qabli, bayyanar da karatu kenan. Aljimu sani, jim na biyu da suka ce kaza jimani, wato shine kenan zama na farko. Suka ce idan mutum ya bar zama na farko to ya tabbata cewa wato akwai sujada a kansa, kenan aljulusul awwal. Kamar yanda akwai nassi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah mai zama biyu manzon Allah ya manta bai yi zama na farko sai ya tashi raka'a ta uku, kamar yanda bayani ya gabata. Yama sahabbansa nuni ishara suka tashi suka bi shi. A ƙarshe kafin ya salamci sai ya duka ya yi sujada guda biyu, ita ce sujada qabli. Sannan sai suka ce kaza ta ani, wato suka ce ta guda biyu. Ta ani a nan wato suna nihi shine wato at-tahmid, an gane ku? Wata kabir. Idan mutum ya bar misali wannan fadar sami Allahu liman hamidahu, shine ake nihi da at-tahmid. Suka ce anan idan mutum ya bari to sai yayi wato sai yayi wannan sai yayi sujada. Suka ce sai yayi sujada qabli, saboda shi ma sunna ce mai karfi. Haka suka ce at-takbir, fadar Allahu akbar, kamar misali idan mutum ya bari suka ce nan ma sai yayi. To duk da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa fadar Allahu akbar sai in mutum ya bari kamar biyu ko zuwa uku, sannan zai yi sujada. Kenan a takaice dai abinda muke so mu gane, waɗannan istiqrani na malamai suka bi diddigin sunnoni na sallah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma waɗannan takwas kin babu wani nassi na hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kansu. Amma waɗannan hudun na farko da muka zana su ne ke akwai dalilai. Kina a inda mutum ya salamce kafin cikar sallah, ko mutum ya bar zama na farko, ko mutum ya ƙara wata raka'a, ko kuma ya kasance mutum ya yi kokonto game da sallar shi, shin a ta uku nake ko a ta biyu, a ta farko nake ko a ta wato ko a ta farko nake ko a ta biyu, to shine a ƙarshe kenan sai ya gini akan abin da yake da yaqini akan shi, a ƙarshe kuma ya sujada ba'di. Tambaya ta biyu dan uwa ke cewa, misali mutum ne ya gina sabon gida ko sabon shago ko wata rumfa sabuwa a kasuwa da yi, menene maganar cewa a je a sauke masa alqur'ani kamar yanda wasu jama'a suke yi? Wannan baya da asali a cikin sunna, hanya ce wadda take ta tsubu, wanda wasu malamai suka kirkira suka zo da ita na cewa a je a sauke ma mutum alqur'ani. Yayi sabon gida zai kaura da abin da yake kama da haka, ko yayi sabon shago a je a sauke masa alqur'ani. Wannan hanya ce wadda take ta wuru-wuru da damfara da riba ce, abin da ke aljihun jama'a, ba karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana, in Allah ya jaddada ma bawa ni'ima to shine ya gode masa. Yin sabon gida wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka sabon shago ko sabuwar rumfa ni'ima ce wanda ya zama wajibi ka gode ma Ubangijinka. Iya abinda yake kanka sai ka aikata wani aiki na ibada da sunan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da ya maka, kuma ya dawwamar maka da ita, shine anan ka kusance shi da wani aiki na ibada, ko ka yanka wani abu kai sadaka, ko ka dafa abinci kai sadaka, ko ka yi wani azumi na nafila, ko ka yi wasu salloli na nafila, ko ka sadar da zumunta, ko ka yi ziyara ta ƴan uwa da duk abin da yake kama da haka, akan wannan ni'ima da Allah ya maka domin Allah ya dawwamar maka da ita. Wannan shine abin da ya tabbata a shari'a. Shi kamar misali sabon gida, kuma bai keɓanta ba da sabon gida, ana buƙatar gida ya zamanto akan karanta suratul baqara a cikin shi. Shi ma kuma ba maganar ba, yau a karanta shi kenan, kuma ba a ci gaba da karantawa, a ana buƙatar ana ci gaba da karanta suratul baqara a cikin gida. Wannan kuma bai keɓanta ba da sabon gida, duk wani gida na musulmi ana buƙatar a ringa karantawa. Fa'idar karanta suratul baqara a cikin gida, shaidanu ba sa kusantar wannan gida, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira, sai ce fa inna ash-shaytana yafirru min al-baiti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara. Manzon Allah yace kar ku mai da gidajenku makabarta, sai yace domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara. Duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaytani baya kusantar wannan gida. In ka iya karantawa ka karanta, in baka iya karantawa baka samu kasat kin dake akwai suratul baqara kenan ka kunna a cikin gida, domin shaytanu sun nisanci gidanka. To wannan kasancewar kenan, in kai sabon gida kafin ka koma, ko akan ka koma kenan, ya kamata ya zamanto a ringa karanta alqur'ani, ma'ana suratul baqara. Amma maganar ka tara malamai ka biya su ku yi jinga su sauke ma alqur'ani, wannan kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gida nawa aka gina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Ku ba mu dalilin da aka ce an tara wasu jama'a sun zo sun zauna sun sauke alqur'ani, kuma babu ma kwata-kwata a shar'ance cewa ga inda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mashi ba fashi manzon Allah ba cewa ya tara mutane da cewa ku zo mu sauke alqur'ani, ko ɗaya daga cikin sahabbansa, haka magabatan ƙwarai tabi'ai da atba'u tabi'in, babu inda suka taɓa haɗuwa cewa ku zo mu kasa alqur'ani mu sauke alqur'ani. Wata hanya ce wanda wasu malamai suka zo da ita. Don haka dai kenan a taƙaice, kawai iya abinda za ka yi ka kusanci Ubangiji da wasu ayyuka na ibada da sunan Allah ya dawwamar maka da wannan ni'ima, kuma hallo matsayin godiya ce kake masa akan wannan ni'ima da ya maka. Tambaya ta uku, menene dan wace? Wai wace waka ce sauraranta ya halatta? Wakar da sauraranta ya halatta wakar da ke akwai hikimomi a cikinta, amma kuma da sharadi, ya zamanto babu kida babu busa a cikin wannan waka. Duk wakar da ke akwai kide-kide da bushe-bushe jinta haramu ne. An gane ku, jin wannan waka haramu ne. Kuma haka wakar da ke akwai kalimomi waɗanda suke na batsa a cikinta, su ma jinta wannan haramun ne. Kamar wakar da ke akwai wani zambo da habaici da sauransu a cikinta haramun ne. Haka kuma wakar da ya kasance akwai guluwi, kalimomi waɗanda suke na wuce gona da iri, kamar waƙoƙi waɗanda suke na yabo wanda za a ringa yabon wani, kamar yadda akwai waƙe-waƙe da dama waɗanda aka yi su ne yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To irin waɗannan waƙe-waƙe na sunan yabo, sawa'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake yaba, ko musulunci ne da musulmi ake yaba, ko wani ne wanda ya kawo wata gudunmuwar shi ake yabo, to in dai babu kida babu busa a cikin waƙar, babu wasu kalimomi waɗanda suke na wuce gona da iri na ɗaukan haƙƙi na Allah subhanahu wa ta'ala a ba manzon shi da abin da ya kama da haka, to jin waɗannan waƙoƙi halaka ne in dai babu waɗannan abubuwa. Amma waƙa in dai akwai kiɗa da busa a cikinta, ko ma wane ne ake yabo, jin wannan waƙa haramun ne. An gane ko? Kamar yanda galibin waƙe-waƙen da ake sauraro a yau na sunan cewa yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, to waɗannan jin waɗannan waƙoƙi haramun ne, domin akwai abubuwa waɗanda suke na ma shirka a ciki na ɗaukan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda na ji da kunni na wata waƙa, ita mai waƙar tana cewa madogarata manzon Allah, abin dogaro na manzon Allah. to kaga dogaro ibada ne, ba a dogaro ga kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa ga manzansa, fa in tawallaw fa kul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Kuma haka yace mana wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, in har ku mu'minai ne na gaskiya to ku dogara ga Ubangijin ku, kar ku dogara ga wani. To kaga wannan kamar misali kadan ne daga cikin misali, akwai kalmomi waɗanda suke na shirka a cikin waɗannan waƙe-waƙe. Sannan kuma kasancewar waɗannan waƙe-waƙe galibin su a gauraye suke da kide-kide da bushe-bushe da busa, wannan kuma haramun ne. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah yake cewa la ya'tiyanna aqwamun min ummati, sai yake cewa yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azib aw kama qala, manzon Allah yake cewa da sannu wasu mutane daga cikin al'umma ta za su zo nan gaba. Manzon Allah yace yastahilluna al-hirra, sai yace wal harira. Yastahilluna al-hirra bil ha, ma'ana za su ringa halatta zina. An gane ko? In aka ce al-hir wato ita ce zina, bil ha kenan, in ko ka sanya ha babba kenan, wannan kuma mage shine. Yace yastahilluna al-hirra, za su ringa halatta zina, sai yace wal harira, da sanya tufafi na al-harir, sai yace wal khamra, kuma za su ringa halatta giya, sai yace wal ma'azifa, wato da kayan kida. Lafazin ma'azif jam'i ne na mi'zaf, idan aka ce ma'azif kayan kida kenan, irin su ganguna da gitar da su sarewa da sauransu, dukkan wasu kayan kida da bushe-bushe, manzo Allah yace za su ringa halittawa. Kaga a yau inda zaka tambayi su masu irin waɗannan waƙe-waƙe da sunan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, menene matsayin kida da busa da kuke yi a ciki, ta za su ce maka halak ne. Kuma haka waɗanda suke su malaman nasu, ai suna ji amma sun kyale, ba za su fito ba su faɗa cewa abu kazan nan da ake fa bai dace ba, haramu ne. Don haka a takaice abinda muke so mu gane, duk waƙar da ke akwai hikimomi a cikinta, babu kida, babu busa, babu kalimomi waɗanda suke na batsa, babu kalimomi waɗanda suke na wuce gona da iri, to jin wannan waƙa halaka ne. In ka ga dama ka ji, in ka ga dama kuma ka bari. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul fada'il, kuma muna cikin baban da ke bayani game da fadla ta tsayawa game da yin nafilfili a daren Lailatul Qadr, wanda bayani ya gabata akan ayoyin da malam ya zo mana da su a farkon baban. Ya zo mana da Suratul Qadr gaba ɗayanta, wanda wannan sura ce ta musamman wadda Allah ya saukar da ita domin nuna mana kima da daraja da martaba ta wannan dare wanda ake kiran shi Lailatul Qadr, wanda a duk daren da Allah ya yi gaba ɗaya tun farkon duniya har izuwa ƙarshenta, to babu dare wanda yake mai daraja wanda ya kai daren Lailatul Qadr. Wannan nasi ne wanda yake na Al-Qur'ani, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa Lailatul Qadr khairun min alf shahr, daren Lailatul Qadr Ubangiji ta'ala ya ce yafi wata dubu. Kai wata dubu kana ibada, wannan ibada gaba daya duk wanda Allah ya masa dace game da tsayawa a daren Lailatul Qadr game da yin nafilfili, to yafi wanda ya tsaya wannan wata dubu, tunda ya ce Lailatul Qadr khairun min alf shahr, wata dubu ko kamar yanda malamai masu lissafi da kididdiga suka lissafe kenan shekara 83. Kuma Allah ya nuna mana cewa mala'iku sukan sauko a cikin wannan dare, kamar yanda yace tanazzalul mala'ikatu war-ruhu, mala'iku sukan sauko a cikin wannan dare war-ruhu da mala'ika Jibril, hatta da mala'ika Jibril shi ma saukowa yake. Ubangiji ta'ala yace fiha, a cikin wannan dare bi izinin rabbihim, wato da umarnin ubangijinsu, shine ya ba su izinin saukowa. Sai ya ce min kulli amri, game da duk wani al'amari da Allah yake nihin kaddarawa a cikin wannan shekara, shine ake kira kenan at-taqdiru sanawi. Sai ya ce salamun hiya hatta maqla al-fajr, yace daren lailatul qadr aminci ne kuma har izuwa wato ketuwar al-fajr kenan, tun farkon sa har izuwa ketuwar al-fajr aminci ne, domin Ubangiji subhanahu wataala ya amintar da bayinsa game da duk wasu shaidanu waɗanda suke mabarnata a wannan dare. Ubangiji subhanahu wataala ya kame su ya damke su. To shine malam kuma ya zo mana da aya ta biyu wadda na cikin suratul dukhan, fadar Allah subhanahu wataala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ubangiji ta'ala ke cewa lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani a cikin wani dare wanda yake ma'abucin albarka. Wannan dare ma'abucin albarka shine daren lailatul qadr, kamar yanda yace inna anzalnahu fi lailatul qadr, lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani a daren lailatul qadr a cikin wani dare wanda yake mai daraja. Kamar yanda bayani ya gabata, Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah ya saukar da alqur'ani izuwa wani daki da ake kiran shi Baitul Izza a sama ta farko. Allah ya saukar da alqur'ani daga Lauhul Mahfuz izuwa wannan daki a daren lailatul qadr, sannan daga nan Jibrilu yakan ciro yakan zo da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsawon shekara 22 da rabi, ko kuma a dunkula kace shekara 23. To shi ko daren lailatul qadr a cikin wata na Ramadan ake samun shi, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa shahru ramadana allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan. To shine anan da yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, lalle mu ne muka saukar da wannan alqurani a cikin wani dare ma'abucin albarka, shine daren lailatul qadr. Sai yace inna kunna munziri, lalle mu masu galgadin bayin mu ne game da abinda muka tanada na azaba ga duk wanda ya kangare mana. Sai ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim, a cikin wannan dare ne ake karkasa dukkan wani al'amari abun hukuntawa, ma'ana duk wani al'amari da Allah yake nihin kaddara ma bayinsa a tsawon shekara, to a cikin dare lailatul qadr ne ake kaddarawa, shine ake kiran shi at-taqdiru sanawi. Da wanda za a kashe, da wanda za a rayas, da wanda za a karbe masa mulki, da wanda za a nada shi, da wanda za a wadatar da shi, da wanda za a talautar da shi, duka a cikin daren lailatul qadr ne Ubangiji ta'ala yake kaddara waɗannan al'amura, shine ake kira at-taqdiru sanawi. Don haka yace fiha yufraqu kullu amrin hakim, don haka duk wanda yace daren nisfu min sha'ban a shine Allah yake kaddara waɗannan al'amura, to wannan ya kuskure, domin anan Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sai ya ce fiha, kaga addamir anan yaudu ila laila mubaraka, dare mai albarka kenan shine dar lailatul qadr, kamar yanda anan ya tabbatar mana a cikin wannan dare ne ya saukar da alqur'ani, kamar yanda ya saukar da waccan sura ta musamman. Kuma har ma mun karanta hadisi na farko, shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yake cewa man qama lailatul qadri, duk wanda ya tsaya a cikin daren lailatul qadri game da nafilfili da karatun alqur'ani da ambaton Allah subhanahu wataala imanan, dan gaskata ubangijin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wahati saban kuma dan neman sakamakon lada a gunsa, gufira lahu ma taqaddama min zambi, manzon Allah ya ce za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa. Duk wanda Allah ya masa dace game da tsayawa game da yin salloli na nafila ko karatun alqur'ani ko wani zikiri ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan dare na lailatul qadr, to sakamakonsa za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa. Wannan hadisi ne muttafaqun alai, kamar yadda bayani ya gabata yana daga cikin dalilan da suke nuna mana fadla ta Lailatul Qadr. Sannan malam sai ya zo mana da hadisi na biyu a baban hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, shine hadisin da muka tsaya a kansa, na cewa anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam uru lailatul qadri fil manami fi sab'il awakhir. Lalle wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an nuna musu daren lailatul qadr a bacci, kuma a kwanuka bakwai na karshen Ramadan, wato da suka rage kenan daga daren 23 abin da yayi gaba aka nuna musu daren lailatul qadr. Waɗannan sahabbai da suka yi mafalkin daren lailatul qadr a cikin kwanuka bakwai na karshen Ramadan sai suka zo suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari game da mafalkin da suka yi, wanda daman kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tambayi sahabbansa in an wayi gari waye mafalki a cikin ku, duk wanda yayi mafalki sai ya faɗa masa ya rasulullahi nayi mafalki kaza, wannan ya ce yayi mafalki kaza, manzon Allah ya fassara ma wanda yake nihin fassara ma. To anan sai ya kasance waɗanda suka yi mafalkin daren lailatul qadr suka zo suka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wannan mafalki da suka yi, kuma mafalkin nan sun yi shi a kwanuka bakwai na ƙarshen Ramadan kenan da suka rage daga daren 23 abin da ya gaba, a wannan tsakanin ne suka yi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su, araru uyakum tawaqa'at fi sab'il awakhir. Manzon Allah ya ce lalle ina ganin mafalkin nan naku da kuka yi wato yayi dace da juna a bakwai na ƙarshen Ramadan. Ma'ana galibin waɗanda suka bashi labarin mafalkin a bakwai ne na ƙarshen Ramadan suka yi, ya ce lalle ina ganin mafalkin nan naku yayi dace da juna, wane ma ya ce min yayi wannan mafalki, wane ma ya faɗa min yayi, wane ma ya faɗa min yayi. Manzon Allah sai ya ce to faman kana mutaharriyaha, duk wanda zai yi hashashen dace madaran lailatul qadr, manzon Allah ya ce fali taharraha fi sab'il awakhir, to yayi hashashen wannan dare a cikin kwanuka bakwai wato na ƙarshen Ramadan kenan, duk wanda zai yi kirdada domin ya dace da wannan dare, manzon Allah ya ce to ya kirdade shi a cikin kwanuka bakwai na ƙarshen Ramadan. Don haka wannan hadisi yana nuna mana cewa daren lailatul qadr galibi akan dace da shi kenan a kwanuka bakwai, ko mu ce darari bakwai da suke ragewa na ƙarshen Ramadan, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda zai yi hashashen dace ma daren lailatul qadr, manzon Allah ya ce yi hashashen shi a cikin darari bakwai kenan waɗanda suka rage na Ramadan. Kuma wannan hadisi yana nuna mana shi mafalki hukunci na shari'a baya tabbata a kansa, matukar shari'a bata tabbatar da wannan mafalki ba, an gane ku kenan. Anan mafalkin nan da suka yi waye tabbatar mana cewa mafalki ne na gaskiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin da suka faɗa masa yace lalle mafalkin nan naku yayi dace da juna, manzon Allah yace kuma duk wanda zai nemi lailatul qadr to ya neme ta a kwanuka bakwai na ƙarshen Ramadan, kaga ya tabbatar da gaskiyar wannan mafalki nasu. Kamar yanda wato game da kiran sallah a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shawarci sahabbansa game da hanyar da ta dace a bi domin sanar da jama'a cewa lokacin sallah yayi, su zo a haɗu a yi sallah a masallaci. Manzon Allah yana tunanin wace hanya ya kamata a bi, ya shawarci sahabbansa. Wasu suka ba su shawarar cewa ya rasulullahi ai abin da ya dace in lokacin yayi kawai a hura wuta hayaki ya tashi sama, duk wanda ya hango hayaki kenan ya tabbata cewa lokacin sallah yayi, za a haɗu a yi. Wannan bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu suka ba da shawarar cewa ya rasulullahi abin da ya kamata a kada ƙaraurawa irin ta ƴan mushin, yanda su ma suke da ƙaraurawa in lokacin sallah yayi tasu sukan kada wata ƙaraurawa domin jama'a su haɗa yi, shi ma wannan bai kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wasu suka ba da shawarar cewa a busa ƙaho irin yanda Yahudawa suke busawa a lokacin sallar su, shine ake kira al-buq, shima wannan dai bai kayatar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka rabu akan haka ba tare da an tabbata akan hanya daya. Wani sahabi ana kiran shi Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi, yana cikin bacci, Allah sai ya nuna masa wani mutum yana dauke da karaurawa irin ta ƴan mushan, da albuq shine kaho irin na Yahudu wanda suke busawa a lokacin ibadar su. Sai shi Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi a cikin mafalkin sai yake cewa, bawan Allah, shin kana sayar da waɗannan abubuwa ne? Sai yace masa, in ka saya me zaka yi? Sai yace, domin mu ringa sanar da jama'a lokacin sallah yayi mu haɗu mu yi. Sai yace masa, shin bazan nuna maka ba abin da yafi wannan alkhairi? Sai yace, bala ƙwarai, ina buƙatar ka nuna min abin da yafi wannan alkhairi. Sai yace masa, to in lokacin sallah yayi, abinda zaka faɗa sai ka ce Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya karantar da shi lafazin kiran sallah tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. Sannan sai ya dan ja da baya, sai ya ce masa, in za ku ta da sallah kuma ga abinda za ku faɗa. Sai ya karantar da shi lafazin iqama. Da aka wayi gari, Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi sai ya sammako ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya labarta masa wannan mafalki da ya yi. Manzon Allah sai yake cewa, inna hala ru'ya haqq. Manzon Allah ya ce, lalle wannan mafalki naka mafalki ne na gaskiya. Manzon Allah ya yi godiya ga Ubangijinsa, Allah ya nuna mana mafita. Manzon Allah sai ya ce ma Abdullahi ibn Zaid, wannan kalimomi da ka gani, wannan mafarki da ka yi, manzon Allah ya ce, laƙanta ma Bilal, ma'ana koyar da Bilal shi ya hauyayi, domin ya fi ka daɗin murya kuma ya fi ka ƙwarin murya. Fa innahu an damin ka sautan wa arfa, ya fi ka daɗin murya kuma ya fi ka ƙwarin murya. Manzon Allah ya ce, ka karantar da shi. A lokacin nan Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi ya karantar da Bilal. Bilal ya hau yana kiran sallah, Umar Allah ya ƙara masa yadda, da ya ji wannan kalimomi yana cikin gidanshi sai ya taso da gaggawa, ya janyo mayafinsa ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa, wallahi ya Rasulullahi, wannan abin da Bilal yake faɗa, yace wallahi na yi mafalke shi. Manzon Allah ya ce, alhamdulillah. To wannan abin da muke so mu gane, kaga wannan mafalki na Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi da na Umar, waye tabbatar da cewa mafalki ne na gaskiya? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wani ba zai zo ba a yau yayi mafalki ko ma wane ne, yazo ya dora muku wata doka, wani hukunci na shari'a. An gane ko? Dokoki na shari'a sukan kasance ta hanyar wahayi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai tabbatar da cewa mafalkin nan mafalki ne na gaskiya, kuma in akwai wata doka shine zai tabbatar akan wannan mafalki, kamar yadda ya tabbatar mana anan cewa lalle mafalkin nan naku yayi dace da juna. Manzon Allah yace, don haka daga yau duk wanda zai yi hashashen daren Lailatul Qadr, manzon Allah yace, to yayi hashashen ta a cikin kwanuka bakwai na ƙarshen Ramadan, daga daren 23 abin da yake gaba. To da haka inda zaka tambaye su ka ce, wai wannan fida'u da ake yi ina aka samu da ita? Abinda suke faɗa, wai wani ne yayi mafalkin ɗan uwansa yana cikin yanayi wanda yake na kunci na azaba, bayan mutuwar sai yayi mafalkin ɗan uwansa yana cikin yanayi wanda yake na azaba, wai sai yayi hailala 70,000, wai sai ya bada kyautar ta sadakar ta wai ga shi wannan ɗan uwa nashi, wai bayan wani lokaci sai ya sake mafalkinsa, gashi a cikin yanayi wanda yake kyakkyawa. Daga wannan lokaci ne fa suka shine ho dalilin shar'anta wannan fida'u da ake ma mamatawa, na cewa a zo a yi masa fida'u a ran uku, a zo a bada, wasu su bada a ce hailala za a yi 70,000, wasu ce bismillah za a yi 70,000, wasu su ce kul huwallahu za a ja. Shine asalin fida'u da ake yi. wanda fida'un nan inda zaka koma ba littattafai na hadisi ba ko littattafai na fiqhu tun daga qawaidi ka dauka har ka kai mukhtasar khalil ka isa mudawwana babu inda aka ce amma mamaci fida'u wanda sai a zo a zauna a ce hai lala za a yi 70,000 wani ya zo ya zauna ko minti 5 bai ba sai ka je yana ce a dauki 3,000 wani ya ce dauki 5,000 a tattara Allah ya ji kansa wani dan uwa sai yake cewa to in an tattara an bashi shi kuma gidan wa zai kai to wannan shine asalin da suke wannan fida'u kuma ita kalima ta fida'u in aka ce fida'u ma'anarta shine wato fansa ko kuma ka ce yin bedi tunda yin bedi ma ingilishi ne kamar misali wanda aka damke shi kenan yaya za a yi fansar shi shine abin da ake nufi da fida to shi wannan mamaci da kuke cewa za ku masa fida wane ne ya je leka ya ga yanayin da yake ciki balantana ya buƙaci yin fida waye je leka cewa a hannu yake an cimke shi cikin azaba yake ai sai wanda aka damka shine ai ake yin fansar shi ake belin shi ko to ko kun zo kun ce wai fida'u za ku yi masa dan ka san hanya ce ta damfara da cin kudin mutane yanzu mutane suna rayuwa kamar misali bayan Allah kauyawa sai ka ji mutun ya ce zai sai da sakin shi ko ya sai da wani kadaran shi wai kar ya mutu bai ma kan shi fida'u ba haka suke bin kauye wasu malama sai su amshe musu kudi wai za su musu fida'u wai kafin mutun ya mutu to shine sai a zo a ce fida'u za a yi masa a ce ku kawo kudi a sauke mushi alqur'ani a yi masa hailala 70,000 da sauransu to dan haka kasancewar da mafi asalin shar'anta ita fida'un kamar hujjar da suke badawa wai mafalki ne wani yayi wai dan uwan shi yana cikin azaba ya yi hailala 70,000 ya bada kyautarta zuwa gare shi bayan haka da ya sake mafalkin shi sai ya ganshi a cikin yanayi wanda yake kyakkyawa to dan haka mafaliki ba a kafa shari'a da shi sai in shari'a ce ta tabbatar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine ya tabbatar mana da wannan mafaliki sannan hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yujawiru fil ashr al awakhir min ramadan wato manzon Allah yakan yi itikafi a cikin kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan lafazin yujawir ay yujawiru al masjid ay atakib shine ma'ana yakan zuwa ya makwabci masallaci ma'ana ya lazimci masallaci shine itikafi lafazin yujawir kenan sai ka dauke shi ma'anar ay ya atakib manzon Allah yakan yi itikafi a cikin kwanuka 10 wato na ƙarshen Ramadan gaba ɗayan su manzon Allah yakan yi itikafin su waya kulu kuma yana fada taharrau lailatul qadri fil ashr al awakhir min ramadan manzon Allah yace ku kirdadi dace madar lailatul qadr a kwanuka 10 na karshen ramadan dan haka shi wancan hadisi ya nuna cewa kwanuka 7 wannan kuma gaba ɗaya ma manzon Allah sai yace kwanuka 10 na karshen ramadan dan haka kuma wannan shine domin a daren 21 wato lailatul qadr ta kan iya wucewa kamar yadda ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lailatul qadr ta wuce a daren 21 kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana hadisin yana cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ga sahabbansa yace an nuna mun ainihin daren lailatul qadr manzon Allah yace an nuna mun na fito na ba ku labari sai na samu wasu mutane biyu suna fada da juna suna rikici kokarin sasanta su sai ya mantar da ni game da ainihin daren da aka nuna mun lailatul qadr manzon Allah yace iya abinda ban manta ba na wayi gari ina sujada a cikin ruwa da laka kenan asuba ta wayewar wannan dare manzo Allah yace na wayi gari ina sujada a cikin ruwa da laka Abu Sa'id al-Khudri sai yake cewa da na tsaya nayi tunani sai na gane cewa daren 21 ne saboda wayewar 21 yace an kwana ana ruwa, rufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko itace ne na dabino da kaba, shi ko baya rike ruwa. Yace ana gama sallar aswa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juyo, yace sai na ga laka da lema a goshinsa, yace sai na tabbata cewa wannan daren 21 daren Lailatul Qadr ne. Kaga wannan hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, yana tabbatar da a daren 21 Lailatul Qadr ta wuce. To dan haka dai a takaice kenan wannan hadisi yana nuna kenan daren Lailatul Qadr akan same shi a cikin darare 10 kenan na ƙarshen Ramadan, akan dace da shi. A hadisi na gaba Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa taharrau lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir min Ramadan. Manzon Allah yace ku kirdadi dace ma daren lailatul qadr a cikin mara, wato game da darare 10 na ƙarshen Ramadan. Kenan a darare 10 na ƙarshen Ramadan a mara zaka nemi daren lailatul qadr. In aka ce alwitir abinda ba shi da dan uwa, kenan sai ka dauka daren 21, daren 23, daren 25, daren 27, daren 29. A cikin waɗannan darare 5 ake dace ma lailatul qadr, kamar yadda yace taharrau lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir min Ramadan. Ku kirdadi daren lailatul qadr a cikin mara game da darare 10 na ƙarshen Ramadan, kenan daren 21 ko daren 23 ko da 5 ko da 7 ko da 9. To dan haka anan abinda muke so mu gane, kuskure ne mutum kawai da yi kwancinsa sai daren 27 zai rayar da shi da ibada. Tare da cewa akwai hadisai waɗanda suke nuna cewa daren 27 shi ne daren lailatul qadr, kamar yadda hadisi ya zo daga Ubay ibn Ka'ab, Allah ya ƙara masa yadda rantsuwa yake da Allah cewa daren 27 shi ne daren lailatul qadr. Lalle wannan hadisi yana nuna galibi akan same ta a daren 27, amma baya nuna cewa kawai daren 27 a kullun a kowace shekara shi ne daren lailatul qadr. Don haka Ibn Hajar, Allah ya ji kansa, yana faɗa kusan malamai faɗa ɗaya na abin da suna da faɗa kusan 40 game da abin da ya shafi lailatul qadr, amma duka magana biyu ce mafi rinjaye. Ta farko na cewa a nemi lailatul qadr a darare 7 na ƙarshen Ramadan, kamar yadda wancan hadisi ya tabbatar. Kuma mafi rinjaye daga cikin maganganun kenan ita ce shine wannan hadisi, a nema a cikin mara a cikin kwanuka darare 10 na ƙarshen Ramadan. Don haka kenan kuma ya ce takan cancanza, wata shekarar kenan a same ta daren 21, wata shekara ko daren 23, wata daren 25, wata daren 27, wata daren 29. Kaga wanda ya yi kwancinsa sai daren 27, to takan iya yiwuwa ma kenan tun daren 21 lailatul qadrin ta wuce, ko daren 23 ko daren 25. Kuma galibi wanda yakan dogara akan wannan dare na 27, daga an ci daren 27 kuma shikenan, to takan iya yiwuwa kuma sai daren 29. To dan haka ake buƙatar waɗannan darare 10 gaba ɗaya a rayar da su domin dace ma wannan dare, domin duk wanda ya rayar da wannan darare 10 gaba ɗayan su, to da izinin Allah subhanahu wataala ya dace ma daren lailatul qadr. Sannan hadisi na gaba Aisha, Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, wazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, idan kwanuka 10 na ƙarshen Ramadan wato suka kama ahayan laila, manzon Allah yakan rayar da daransa gaba daya, ma'ana mafi yawan daransa manzon Allah yakan rayar da shi. Ba yana nuna cewa tun farkon dare baya barci har zuwa ƙarshen sa, a'a, ma'ana mafi yawan daren manzon Allah yakan rayar da shi. Shine salloli na nafila, shine karatun alqur'ani, shine ambaton Allah subhanahu wataala. Kina ana buƙatar mutum ya rayar da daren da nau'ika na ibada domin ya samu nishadi, kai na filfili, sannan ka zauna kai ta karatun alqur'ani, sannan ka dau wani zikiri daga cikin ambaton Allah subhanahu wataala, istighfari ko haidala ko tasbihi ko salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ake buƙatar mutum ya rayar da daren. Shine anan Aisha take cewa idza dakhala al ashru al awakhir min Ramadan, idan darare goma na ƙarshen Ramadan wato suka kama ahayan laila, manzon Allah ya kara yadda mafi yawan daransa, wa aiqadha ahla, manzon Allah kuma ya kamfalkar da iyalinsa cewa su ma su tashi su zage damtse su nemi kusaci da Ubangijin su subhanahu wa ta'ala, su ribanci abinda ake ribanta a cikin waɗannan darare. Wajadda, manzon Allah yakan ba da iya kokarinsa, wa shaddal mi'zar, wato manzon Allah yakan daure gyautansa, ma'ana wa shaddal mi'zar, manzon Allah yakan kaurace ma iyalinsa domin yakan koma masallaci gaba ɗayansa waɗannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, manzon Allah yakan yi itikafin su, shine wa shaddal mi'zar, kenan yakan kaurace ma iyalinsa, kenan ya koma masallaci gaba ɗaya. Don haka wannan hadisi yana nuna mana matukar kokari na ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da yake kuma da irin juriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan yana nuna mana mustahabbancin nacewa akan da'a ga Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi itikafin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, yanda yake jajircewa a cikin waɗannan darare, kuma har ma yake falkar da iyalinsa cewa su ma su tashi su yi. An gane ko? Ya falkar da su cewa su ma su tashi su yi. Me yake nihi da wa aiqadha ahlahu, yakan falkar da iyalinsa, ma'ana ya fadakar da su ya ce ku ma fa ya kamata ku yi kokari wato kurayar da waɗannan darare. Sannan hadisi na gaba, Aisha Allah ya kara mata yadda take fada, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadan ma la yajtahidu fi ghayrihi, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi kokari a cikin wata na Ramadan game da ibada, ma la yajtahidu fi ghayrihi, irin kokarin da manzon Allah baya yi a cikin wani wata na daban, ba'ana babu watan da manzon Allah yake jajircewa game da ayyuka na ibada wato sama da wata na Ramadan. Shine tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadan, wato ya kasance yakan yi iya kokarinsa a cikin wata na Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, irin kokarin da baya yi a cikin wani wata wanda yake na daban. Sai ta ce wa fil ashril awakhir minhu, a cikin kwanuka goma na ƙarshe na Ramadan manzon Allah yakan jajirce yi iya kokarinsa, ma la yajtahidu fi ghairihi, irin kokarin da baya yi a cikin sauran kwanukan na daban. Kenan in ka ɗauki Ramadan gaba ɗayansa, ƙoƙarin da manzon Allah yake yi a cikin kwanuka goma na ƙarshen Ramadan, to sun lullunka ƙoƙarin da yake yi a cikin kwanuka goma na farko da kwanuka goma na tsakiya. Kenan in da yana tafiya a 60 ko a 70 a goma ta farko ko goma ta biyu, to a goma ta ƙarshe manzon Allah sai ya rufe, ma'ana yakan jajirce akan ayyuka na ibada. Don haka gaba ɗaya ma yake kaura ya koma masallaci itikafi. Shi ko in aka ce itikafi shine lazumtar masallaci, nafilfili karatun alqur'ani ambaton Allah subhanahu wataala, kuma shi mai itikafi daman ba maganar ya fito daga masallaci sai domin abinda ban makawa na larura ta dan adam, kamar yadda Aisha take faɗa, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana itikafi baya shigowa gida, tace kawai sai dai domin larura ta dan adam, shine biyan bukata in ta kama shi kan shiga cikin gida yayi, hatta da arwalla a cikin masallaci manzon Allah yake yin ta sama haka yake dan shashafawa. Dan haka mai shi itikafi baya gaida marar lafiya, baya halartar jana'iza da sauran dukkan wani abu baya yi, kawai iya abinda zai yi zai da zunci masallaci domin wannan ibada. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan manzon Allah yakan matsa lamba game da ibada, irin ƙoƙarin da manzon Allah bai yi ba a farkon Ramadan ko a tsakiyar shi. Sannan hadisi na ƙarshe a baban Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ce masa a ra'aita ina alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha, tace ya manzon Allah faɗa mu, tace in har Allah ya sa nayi yidaci nayi sanin wani dare ne daren lailatul qadr, tace ma aqulu fiha, mi zan faɗa na addu'a, ma'ana in har Allah ya mun dace ta hanyar wasu alamomi na gane cewa wannan daren daren Lailatul Qadr ne. Tace to mi zan fada na addu'a? Shine tace a ra'aita, tace ba ni labari ya manzon Allah. In alimtu ayya lailatin Lailatul Qadr, in har Allah ya mun dace nayi sanin ainihin wani dare ne daren Lailatul Qadr, tace ma aqulu fiha, mi zan fada na addu'a? Shi daren Lailatul Qadr lalle akan gane shi ta hanyar wasu alamomi, an gane ko? Daga cikin alamomin akwai waɗanda suka tabbata a shari'a, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Amma galibin wasu alamomi da ake faɗa duk tatsuniya ce, na cewa karnuka ba sa haushi, jakai ba sa kuka, ko gine-gine da itace za ka ga duka sun kwanta, ko wani haske yana tashi, da sauransu. Wannan duka abubuwa ne wanda ake faɗa, amma ba su zo ba a shari'ance. Iya abin da ya tabbata na alamomin gane Lailatul Qadr, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana alamomi guda biyu. Alama ta farko, manzon Allah ya ce shi daren Lailatul Qadr dare ne wanda yake sakekke, ma'ana ba zafi kuma ba sanyi. Haka daren yake kasancewa kenan, tsaka-tsakiya, babu zafi babu sanyi, ko lokacin tsananin zafi ne to zaka ji wannan dare, wato zafi bai tsananta ba, zaka ji shi ba sanyi bane kuma shi ba zafi ba. In ma lokacin dari ne to zaka ji wannan dare babu tsananin sanyi, zai zaman to kenan tsaka-tsakiya. Sannan alama ta biyu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan daren Lailatul Qadr ya wuce, to asbar, manzo Allah yace idan rana ta hudo, za ta hudo ne ba ta da wanji, ma'ana irin wannan haske da take watsawa, to za ka ga rana ba ta watsa wannan haske, za ka ga kawai sai dai kwallanta haka, kamar yadda ka san kwano wanda ake kiran shi tasa, wannan addust shi ne ma'ana aluminium wannan kwano, haka za ka ga hasken kawai, amma irin wannan haske da take watsa shi ko ina babu shi. Kenan in aka ce wannan dare daren Lailatul Qadr ne, in aka wayi gari rana in ta hudo, to za ka ga cewa ba ta watsa haske, wannan shi ya tabbata a shari'a. To shi ne a nan ta ce masa, ba ni labari in har Allah ya sa na gane wane dare ne daren Lailatul Qadr, ta ce ma a kulu fiha, mi zan faɗa na addu'a? Kana manzon Allah ya ce kuli, ga iya abin da za ki faɗa, ki ce Allahumma innaka akun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah lalle kai ne mai matukar rangwame, tuhibbul afwa kuma kana kaunar rangwame, fa'fu anni, ya Allah ka rangwamta mu. Dan babu wata addu'a sama da wannan, duk abinda bawa zai samu a rayuwar shi wallahi bai kai ba samu rangwame na Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk bawan da Allah ya masa rangwame ya yafe masa, to wannan ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya da makomarsa lahira. Don haka iya abinda manzon Allah yake yawaitawa na addu'a, Allahumma inni as'aluka al-afwa wa al-afiya fi dunya wa al-akhirah, ya Allah ina roƙonka rangwame da lafiya a rayuwata ta duniya da makoma lahira. Duk wanda Allah ya hada masa wannan abubuwa biyu, rangwame na laifukansa da kuma bashi koshin lafiya, to wannan an hada masa komai. To shine anan yace kuli, Allahumma innaka afu, kice ya Allah lalle kai ne afuwun mai matukar rangwame game da bayinsa. Al-afu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ya faɗa wa inna allaha la'afuwun ghafur, innaka afuwun, lalle kai mai matukar rangwame ne game da bayinka, tuhibbul afwa kuma kana kaunar wato rangwame, fa'afu anni, ya Allah ka rangwamta min laifukana. Manzon Allah ya ce wannan addu'a ita ce ta dace ki. Don haka iya abin da ya tabbata kenan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma za ka ji su suna ƙara lafazin karimun, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anni, amma iya abin da ya zo Allahumma innaka afuwun kenan, ba tare da ƙarin karimun ba, tuhibbul afwa fa'afu anni. Wannan addu'a ita ce mutum ya kamata ya yawaita a cikin irin waɗannan darare. Kenan in aka ce yau daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29, to ya kamata mu'minai su yawaita wannan addu'a, da kuma duk wata addu'a wadda a ƙarƙashinta akwai roƙon alkhairi na duniya da lahira, to a cikin irin wannan darari ya kamata mumini ya yawaita domin Allah ya karbo addu'arsa. Nan muka zo ƙarshen baban nan, ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يوا إن قوامنا دا سنر واتايا إن شاء الله Lahadi mai zuwa akwai muhadara ta musamman wanda ɗan uwa Malam Ilyas zai gabatar da ita, mai taken alaƙar mutum da duniya. Kenan Lahadi mai zuwa a ƙarfe 10 na safe a Inasfe, insha Allah wannan muhadara za ta gudana. Don haka kenan darasi da muka saba gabatarwa a kowace Lahadi a irin wannan lokaci, kenan Lahadi mai zuwa insha Allah za a jinkirtar da shi kenan sai Lahadi ta sama. Kenan ranar Lahadi karfe 10 ta safi a Inasfe insha Allah. Akwai sanarwa kenan yanzu in an gama kenan za a raba domin a kafa ta a wurare.